sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM Niya. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Lahadi 24 ga watan Maris na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Tuna yuwa Attorney General na Amurka William Barr ya fara fitar da takaitaccen bayanin sa a yau Lahadi akan rahoton da Robert Mueller ya gudanar akan katsan London da aka ce rashe taiwa zaben shugaban Amurka a shekarar 2016. Kana ma'aikatan agaji da gaggawa suna aiki ga dangadan wajen kwashe fasinjoji da ma'aikatan jirgin ruwan masu yawon shakatawa wanda ya lalace a gabar tekun yammacin Norway. Bayan haka yawan mutane da suka mutu a kasar Mozambique sakamakon kadawar mahaukacin guguwar nan a makon da ya gabata zai kai 400.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zabe mai zaman kanta wato INEC a jihar Plateau ta bayyana Simon Lalong a matsayin na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben kujerar gwamnatin jihar. Sannan za ku ji cewa a jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya an bayyana sakamakon zabukan da aka sake na kujerar majalisar dokokin jihar biyu. Bayan nan za ku ji cewa hukumar zabe ta INEC ta bayyana sakamakon zaben gwamna na jihar Sokoto. Daga bisani Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirin sa na idan kwaya ta narke fa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labarai mai karatu Baba Yakubu Makeri. An yi ta ruwan babamai babu kakkautawa a cikin daren Juma'a akan tungar ƙashe ta kungiyar ISIS. Lamarin da ya haskaka sararin samaniya ta bukaddar rana a birnin Baghuz dake arewa maso gabashin Siriya. Yanzu a safiyar jiya Asabar an ga tarkacin kunannun motoci sun mamaye yankin da kuma sansanin da aka arce aka bar su tare da iyalan mayakan na ƙarshe a wannan yanki. Wani gini da ya rage a wurin sojojin Syrian Democratic Force mai samun goyon bayan Amurka sun datsa tutar su kana suka yi bikin kakkabe kungiyar kwata-kwata da ke ayyana kanta da mai daular musulunci amma kuma take tafka ayyukan ta'addanci da kisa akan mutanen da tace tana mulkin su. Babban daraktan sojojin Syrian ta wato SDF da ake kira Mazlum Kobani ya ce bayan shekaru 5 da suka kwashe suna gwamza yaki yanzu sun yi galaba akan kungiyar ISIS da irin ta'asa da take shuka wa mutane. Yana fadawa jami'ai da kuma kawayen su a wurin bukin murkushe IS wanda aka dade ana tunani ko kuma ana jiran a gani. Tana yiwuwa Attorney General Amurka William Barr ya fitar da takaitaccen bayaninsa a yau Lahadi akan rahoton binciken da ake mai rikon sirri wanda Robert Mueller ya gudanar akan yiwuwar katsan London da Rasha ta yi wa zaben shugaban kasa na Amurka a shekarar 2016 da kuma sanin ko bayan Donald Trump ya dauki ragaman mulki ya yi wani shishigi a cikin aikin binciken. Ba da rukunin ma'aikatansa sun kwashe sa'o'i a jiya Asabar suna nazari akan rahoton mula wanda aka hanunta musu da yammacin shekarar jiya Juma'a. Binciken da aka kwashe watanni 22 ana gudanarwa. Hadiman ba sun ce yana sa ran zai baiwa manyan 'yan majalisun kasar takaitaccen bayanin na farko bayan nazari mai yawa a yau Lahadi kuma akwai yiwuwar zai fitar da wannan takaitaccen bayanin ga jama'a. Kusoshi a majalisun kasar da suka hada da 'yan adawan Democrat da takwarorinsu na Republican na jam'iyyar Donald Trump su yi kira da a bayyanar da cikakken rahoton amma dai akwai shakku ko ba zai yi hakan Trump ya faɗa a makon da ya gabata ina cewa bai damu da fitar da cikakken rahoton ga jama'a ba amma kuma yace yin hakan na hannun bar ne wanda ya nada shi ya jagoranci sashin dokokin kasar kuma shine zai yanke shawara akan abin da zai fitar ga jama'a ma'aikatan agaji na gaggawa suna aiki gadan-gadan wurin kwashe fasinjoji da ma'aikatan jirgin ruwan masu yawon shakatawa da ya lalace a gabar tekun yammacin Norway shugaban ma'aikatan jirgin ruwa Viking Sky yayi wani kira da ya tada hankalin jama'a bayan wuta ta dauke a cikin jirgin ruwan kana jirgin ruwan ya fara tangal-tangal a jiya Asabar da rana kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ce an gudanar da aikin kwasar mutane da jirgi mai saukar ungulu a cikin mawuyacin yanayi inda aka samu iska da ke da ƙarfi wanda ke gudun kilomita 70 a kowace sa'a guda kuma igiyar ruwa mai tsawon mita 8 ya addabi aikin da ake yi wata fasinja da ake kiranta Janet Jacob ta fadawa ma'aikatan labarai na kasar Norway cewa ta ji tsoro lokacin da za a dauke ta da jirgin sama saboda ba ta taba ganin hakan ba kuma ta ce gaskiya abin tsoro ne galibin mutanen da ke cikin jirgin ruwan ɗan kasar Amurka ne da na Burtaniya ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Yawan mutane da suka mutu a kasar Mozambique sakamakon kadawar mahaukacin guguwar nan a makon da ya gabata wace ta yi barna a wasu yankunan kudancin Afirka ya haura 400 a cewar wani jami'in gwamnati yayin da ma'aikatan ceto ke kara kokarin neman mutane a yayin da sojojin Afirka ta kudu da na India ke taimakawa suna nan suna shawagi da jirgin sama domin neman mutanen da suka bata sojojin sun ce sun fuskanci matsaloli masu yawa wurin taimakawa domin kubutar da dubban mutane wanda suke kasa ministan filaye da muhalli na kasar Mozambique Celso Carrier ya ce har yau dai lamarin yana da wuya amma dai za a inganta lamarin ya ce akwai mutane 1,500 da ke kan rufin gidaje da bishiyoyi waɗanda suke da tsananin buƙatar a ceto su kana da wasu mutane 89,000 da ke tattare a sansanoni a cewar majalisar ɗinkin duniya jumlar waɗanda suka mutu a Mozambique da Zimbabwe da Malawi ya kai mutane 700
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC a jihar Plateau ta bayyana Simon Lalong na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben kujerar gwamna a jihar. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji daga Jos ta aika mana da rahoton.
Hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa a jihar Plateau ta ayyana Simon Lalong na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben kujerar gwamna a jihar. Jami'in da ke tattara kuri'u a jihar Plateau Farfesa Richard Anande yace Simon Lalong ya sami kuri'u 595,582 yayin da mai bi masa Jeremiah Usaini na PDP ya sami kuri'u 546,813
And for the highest number of votes is hereby declared the winner and is then elected.
Farfesa Richard Anande kenan ke bayyana gwamna Simon Lalong a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar ta Plateau. Jim kadan bayan yin nasara a zaben gwamna Lalong wanda zai ci gaba da shugabantar al'ummar jihar Plateau karo na biyu, yayi bawo al'ummar jihar ta Plateau ne saboda goyon baya da kwarin gwiwa da suke da shi kansa.
Na farin ciki na gode da godiya kuma ga Allah da kuma mutanen Plateau gabaki daya da kuma musamman da goyon baya da aka bamu. Yanzu ya nuna mana abubuwan da muka yi ma jama'a. Jama'a suna nuna godiya har sun ba mu izini mu sake dawa na shekara hudu dole za mu ci gaba da inda muka tsaya kamar inda muka fada a plateau abun da nazo na samu shine rashin biyan ma'aikata wanda muka yi kokari muka biya kuma za mu ci gaba da biyan ma'aikata na biyu mun samu abubuwa da yawa kasa abun ayyukan da aka bari ba ci gaba da su ba mun ci gaba da su muna yi mu ma mun sa namu ayyukan da muka sa babban abin da muke ciki shine zaman lafiya kuma mun ci gaba da zaman lafiya in Allah ya yarda a wannan lokacin zamu ci gaba da gyaran state din a zaman lafiya kuma zamu barta a zaman lafiya
gwamnatin jihar Jigawa Muhammad Badaru Abubakar wanda ya zo jihar Plateau don mara walalon baya a zaben yace yana da yakinin al'umar jihar Plateau ba su yi zaben tumun dare ba
abinda na gane wa ido na farko zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma duk inda aka zaben nan ba inda muka ji an mari wani ma balle ai duka to kaga wannan ya nuna cewa ana zaune da mutane lafiya kuma siyasa ake ta mutunci ta girma a Plateau ba siyasar tashin hankali ba ko siyasar dole sai nayi
tun farko dai jam'iyyar PDP bata sa hannu kan sakamakon zaben ba hasali ma jami'in ta ya fice daga zauren tara kur'un To sai dai shugaban jami'ar Mega Party a jihar Plateau tace za su mara wa gwamna lalon baya.
Suna na Honorable President Zamfara. Ai marki na Allah ne yana ba wanda ya ga dama a lokacin da yake so. Dan haka muna goyen bayan abin da Allah ya yi.
Ba batun zuwa kotu kenan.
Kotu za ka je kotu da Ubangiji ne. Ai lokacin sa ne kawai ya kai. Mun goye bayan shi dari bisa dari.
Makoya bayan jami'ar ta APC dai suna ta kan murnan lashe zaben. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji. A jihar Adamawa Arewa maso gabashin Najeriya an bayyana sakamakon zabukan da aka sake na kujerar majalisar dokokin jihar biyu inda jam'iyyar APC jam'iyyar PDP ta adawa ta lashe zabukan yayin da wasu masu sharhi da fashin baki ke ganin akwai abin dubawa game da abubuwan da suka faru a zaben na jiya Asabar musamman a wasu jihohin Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdul Aziz ya aiko mana da rahoton.
Sai a yau ne ma dai ku aka bayyana sakamakon zabukan da aka sake a mazabar Ubagai da kuma nasara a Binyeri inda babbar jami'ar adawa ta PDP ta lashe kujerun biyu kuma da wannan nasarar jami'ar ta PDP ta samu kujeru 13 na cikin 25 na majalisar dokokin jihar Adamawa inda ita ko jami'ar APC da ke mulki a jihar wanda a da ita ke rike da kujerun ta ko tashi ne da kujeru 11 kana kuma sabon jami'ar ADC ta Sinita Abdulaziz Mutane ko ta samu kujera 1 tilo da ke karin haske game da sakamakon zaben kwamishinan hukumar zabe INEC a jihar Adamawa Barista Kasim Gani Gaidan ya koyi ba ne ma da yadda zaben ya gudana cikin kwanciyar hankali da tsanaki
a zabuka an ga masu lafiya kalo kuma an samu zaman lafiya mun samu hadin kai daga shugabannin tsaro kuma mu wa kanmu mun yi tsari wanda zai tabbatar cewa an yi adalci an yi gaskiya dan kaga yanzu kamar a uba uba wato na Hong local government nan abun rumfan zabe uku ne kawai da kuma kuriya 2769 nake je ke ciki mun sa electoral officer ne kowane rumfa da supervisor guda daya kuma mun sa ma'aikatan tsaro wanda za a tabbatar cewa ba a samu an wani bata zabe da wani sabuwa ba a nan kuma shi nasara Binyeri muna da ward guda 7 to shi ma kowane ward mun samu shi electoral officer guda 2 da kuma wato masu kula da local government gaba daya suka zama masu kula da ward kuma guda 2 aka da mutum daya ba da kuma supervisors na Abuja aka hadu aka yi da kuma shugabannin tsaro so abun kuma yayi lafiya kalau ko kansan korin fade ba ta ba alhamdulillah mun gama lafiya kalau kuma su returning officers kuma sun yi bayani kuma sun fadi wanda ya ci zabe kuma mun dawo lafiya kalau insha Allah
ko da ke kawo yanzu jami'ar APC ta ce nan gaba za ta bayyana matsayin ta kan wannan zabe to sai dai kotu ne babbar jami'ar adawa ta PDP a jihar ta bayyana farin cikin ta dangane da zaben Honorable Abdullahi Adamu Firembe da ke zama sakataren jami'ar ta PDP Adamawa ya ce su kan a wajen su zaben tabarkalla
to wallahi Abdulaziz muka mun gode wa Allah kuma Allah ya kara wanki jami'ar PDP ba ma a jihar Adamawa ba a Najeriya baki daya da kuma wanda suke ainihin kallo ma a wajen Najeriya da muka tashi zabukan mu Allah ya ba mu nasara a zaben wakilai wato majalisar wakilai da tabai da majalisar jiha yanzu gashi nan duka jami'ar PDP ne take rinjaye a zaben gwamna mu muke rinjaye to kaga wannan ya nuna maka cewa jam'iyyar PDP a Adamawa kan ta dawo inda take da an riga an karbi jihar ta kuma ta jam'iyyar PDP
baka sanin misali ita jam'iyyar APC wata kila wani suka tsaya takaranta ka iya galla ko wata kila nasar da kusan a majalisar dukkan jihar din wata kila sama kace
eh ai dama ba hana kowa ya bi kadin abin da yake ba mishi daidai a kotu ba amma mu mun sani zabuka da muka ci ba irin zabuka wanda su suke a wasu wurare bane zabe ne na tsakani da Allah zabe ne wace kauna tsakanin mu da al'umman mu zabe ne kuma wanda duk wanda yaga abin da aka yi sai dai mu bai'a kuma ya mika gari ya san cewa lalle ya fadi zabe ne jama'a kuma ba sa son shi
a makwabcin jihar Adamawa wato jihar Taraba kawa yanzu ba bai na sakamakon zabukan da aka saki a jihar ba yayin da kotune masu sharhi da fashin baki ke maganin akwai abun duba game da zabukan da aka saki a wasu jihohin Najeriya a jihar Sabar Dr. Alif Tilde wani manazarci ne a Najeriya ya ko bayan abubuwan da suka faru da abun takeici
hakika ba mu ji dadin abin da ya faru a jihar Kano ba da kuma a jihar Benue inda ma aka ce kota malamar jami'ar zabe za ta kai sakamako aka harbe ta duk wannan abubuwa ci baya ne wanda gaskiya duk waɗanda suka kawo shi sai dai mu taru mu yi musu alheri ne kuma a jihar Sokoto ma sai an samu an yi har aka karkare illa iyaka abinda dama aka dan saba yi to amma gaskiya wannan al'amari na Kano dukkan mu duk da cewa ba a Kano muke ba duk abinda ya samu Kano kaman ya samu kowane dan na arewa ne dan za a ce kusan ita ce alƙiblarsa ta siyasa to idan kuma malam wanda shine limami ga abin da yake aikatawa to mu kuma ma mu yaya salat mu za ta kasance
Dr. Ali Tilde kenan wani manazarci kan harkokin siyasar Najeriya Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a
Adaida Ibrahim Abdul Aziz Hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta wato INEC ta bayyana sakamakon zaben gwamna na jihar Sokoto inda ta bayyana cewa Aminu Wazir Tambuwal a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna na shekarar 2019 wakilin murya Amurka Murtala Faruk Sanyinna daga Sokoto na dauke da rahoton
da Tambuwal Aminu Wazir of People's Democratic Party
Babbar jami'ar tattara sakamakon zaben gwamnatin jihar Sokoto Professor Fatima Batul Muktar kenan take ayyana gwamnatin jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna na shekara ta 2019 gwamnatin Tambuwal na jam'iyyar PDP ya sami ƙuri'u 1512 da ƙuri'u 2 inda ya doke abokin takararsa na jam'iyyar APC Ahmad Aliyu wanda ya sami ƙuri'u 1511660 tare da tazarar ƙuri'u 342 kacal da suka rarrabe a tsakanin su wannan jumla ne na zabuka biyu da aka gudanar a ranar 9 ga watan Maris da kuma na jiya Asabar da aka sake gudanarwa a rumfuna 135 da aka soke bayan ayyana zaben da cewa bai kammala ba to sai dai tuni da jam'iyyar APC ta yi watsi da sakamakon zaben bayan kammala tattara shi inda ta nuna rashin amincewarta da yadda aka gudanar da tsarin Muhammadu Mai Gari Dingyadi shine wakilin jam'iyyar ta APC a cibiyar tattara sakamakon zaben
mun yi ƙara akan wani rumfa inda ba a yi zabe ba da ka dalila ba ta aiki ba magana ta biyu kuma mun yi magana akan wurin da an kai zabe sati biyu suka wuce kuma gashi an dawo an sake zabe wannan wurin to kaga ba mu san dalilin ne haka ba maybe saboda wannan runwa ana ganin ta wata jam'iyya ce ba mu sani ba yana da kyau ai adalci ai muna bayani bai kamata ma a ce an zauna an yi wannan haɗo bayau saboda ba da wannan bayani because bayani ne wanda mu ba mu gamsu da shi ba ko ba mu yadda da shi ba
yanzu wani mataki za ku dauka
eh to muna jiran bayanin su duk bayanin da sun kai shi zai sa mu san matakin da za mu dauka
to amma a nata bangare jam'iyyar PDP ta mayar da martani akan korafin APC din ta bakin nata wakilin Umar Muhammad Bature
kamar sun san abinda ake yi ai in ka yi disagreeing with the result aka da kan ko to kake zuwa ba nan kake magana ba tunda a gaban kowa aka fadi kuma bayan za ka yi saboda shi returning officer shi kadai ke da bawa ga doga da ya fadi sakamakon zabe ba mu ba mu agent ba to saboda haka ya kuka ji da wannan suka makon zabe to mun gode Allah da gaya muku tun da aka wancan na farko ba mai dada wannan abin da suka yi ba kuma yanzu ga shi an sake yi kuma Allah ya nuna musu na cewa shine kare mu rayu
gwamnatin Bawal dai ya lashe zaben ne a wadin mulki na biyu inda ya kada tsohon mataimakin sa Ahmad Aliyu da aka zabe su a karkashin inuwar jam'iyyar APC a shekara ta 2015 kafin ya fice daga jam'iyyar ya koma PDP ya kuma raba gari da mataimakin nasa tuni da magoya bayan jam'iyyar ta PDP suka cika titunan birnin na Sokoto domin murnar nasarar da suka yi duk da yake an baza jami'an tsaro a cikin shirin kota kwana domin tabbatar da tsaro da oda Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
a gaida Murtala Faruk Sanyin na masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu ya ce karfe 11:20 na safe ga shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake jagoranta a cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon zamu ji ci gaban tattaunawa da Rabban Muhammad dan Amarya tsohon shugaban Ekwa Bauchi DCC wanda yayi magana akan asalin shaye-shaye da jama'a suke yi tun shekaru da dama sannan kuma yayi gargadi ga matasa da kuma sauran al'umma kan wannan mummunar ɗabi'a abokin aiki na Ibrahim Ka Almasi Garba ya tambaye shi ko me addini yace dangane da wannan lamari
a cikin kasar nan tamu ta Nigeria manya-manyan addinan mu guda biyu ne addinin musulunci da addinin kirista kuma duka waɗannan addinai Allah ya yi mana hani da irin wannan hali na shaye-shaye da buguwa a cikin littafin Allah littafin mai tsarki wato Bible Bitrus ta farko wasika sa'annan sura 4 aya 3 Bitrus ta farko wasika sura 4 aya ta 3 maganar Allah na cewa kwanakin da sun wuce ya isa bin guri na al'umai da tafiya cikin lalata da shaye-shaye da buguwa da haukan wasa Allah yake kwanakin da ya wuce ma'ana kafin a yi imani waɗancan kwanaki sun wuce da waɗannan halaye na shaye-shaye na buguwa ko na kwaya ne ko na sassake ko na saiwa ko na tsiro ko na ƴaƴan itatuwa ko na ƙwayoyin zamani Allah ya ce kwanakin da suka wuce ya isa a bari don haka kana so ka ji daɗin rayuwarka kana so ka natsu ka dawo ka yi na'am da abin da Allah ya faɗa biye da haka Allah na cewa idan ka shiga cikin wani halin kakani kayi rashin lafiya rashin abin hannu ba ki rai ta wurin mutuwa aka yi maka ko kuma wani abu ko kuma zama da abokan tare matar aure da mijin aure an samu sabani ko kuma zama da makwabta to daga nan sai shaitan ya iza ka ya ce je ka shaka bugu wannan ne zai sa ka manta da wannan al'amarin da kake ciki wato wannan mummunar shawara ce na kama da mutumin da ya ga gobara tana zuwa amma ya ce a ba damuwa bari in je gaban wutar kawai in kwanta ta zo da kawai ta wuce ta kaina in na kore in an jima na tashi ka ga na kawar da fargaba to in ka zo ta kore ka gaba ɗaya ka mutu ba sai ka tsinci kanka a wancan wutar da ba ta mutuwa wutar jahannama Allah ya sauke mai sauraro kada ka yarda ɓaci rai ya iza ka zuwa cikin halin shaye-shaye ko na ƙwayoyin zamani ko kuma na saiwoyi da itatuwa da sassake da ganyaye da ƴaƴan itatuwa ko da menene su sa'annan waɗansu suna cewa kai talauci ya ishe ni na rasa abin da yake min daɗi a'a ka tuna na riga na faɗa na ce Allah ya yi ka cikakke cikakken mutum musamman kai mataki haliki maji karfi na kantuna shekarun da muke tafiya gona karfe 7 mu sunkuye mu yi addu'a daga nan mu kama noma mu biyar a gona muna kiran wannan aiki hada hannu wato mun hadu mu biyar yau a gonar wani gobe a gonar wani in mun kama noman nan ba ma tashi sai karfe 5 na yamma kuma idan muka tashi maimakon a dawo gida sai kuma kowa ya wuce gonarsa a dan je a kara sarana tuku gobe da safe sai ka tashi garawun nan ga gau to Allah ya yi ka cikakke ba zan san gajiya lokacin gajiyar bai zo ba sai kwanakin girma sun zo to kai da kake matashi kar ka zauna ka ce talauci a'a mi ke kai wani abu zaka manta da talaucin na ga yin hira da wani wanda yake gurgure amma kuma ya bude masana'antar yin takalma har ma an tambaye shi yace a yanzu haka ya horar da masu lafiya ma mutane 180 kajiwa gurgu wanda ba kafa ya bude masana'antar takalma yana yi har ma yana horar da masu kafa da lafiya to kai ka zauna sa'a sai alƙe ka cewa maganin talaucin nan je ka nemi wata kwaya ta haƙiya zaka ji kaman baka duniya sai ka rika fara'a kana dariya to dama ai ta haka akan gane mahaukaci in an ga mutum shi kadai yana tafiya yana motsa hannu yana bingirewa da dariya to an san cewa inji iyaye na Fulani suka ce kore riri kai ya tafi to kai kuma kai da kanka kai ne kayo kanka abinda zai taba kanka haba dan uwa
Rabaran Muhammad dan Amare kenan tsohon shugaban Ekwa Bauchi DCC masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka Almasi Garba da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Bonsa Tufa da ya daidaita sautin shirin ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici
a rufin zaben kasar Thailand na farko cikin shekaru 5 gwamnatin mulkin sojan Thailand ta kwace mulki ne a shekarar 2014 a lokacin da shugaban sojan kasar Prayut Chan-o-cha ya shirya juya mulki da hamarar da gwamnati shugaban gwamnatin sojan Prayut ya fada da safiyar yau Lahadi bayan ya kada ƙuri'ar sa yana mai cewa yana kyautar zaton kowa zai taimaka wa dan uwansa ya zabi a yau saboda hakika kowa na da yancin yin hakan mutane miliyan 51 ne za su yi zaben na kasar Thailand masu sa ido suka gajin zaben a matsayin wata gwagwarmaya ce tsakanin demokradiyya da soja Prayut ya ce idan yayi nasara hakan na nufin masu kada ƙuri'a suna son gwamnatin sa ta soja ta dawo a matsayin da yar demokradiyya an yi ta ruwan babamai babu kakkautawa a cikin garin Juma'a akan tungan karshe ta kungiyar IS lamarin da ya haskaka sararin samaniya ta mukaddar rana a birnin Bagus da ke arewa maso gabashin Syria ya zuwa safiyar jiya Asabar an ga tarkacin kodannin motoci sun mamaye yankin da sansanoni wanda aka arce aka bar su tare da iyalan kungiyar na karshe mayakan kungiyar na karshe
to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin sai Bonsa Tufa da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Jonah Cummings tare da Nim Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya
VOA Afrique, dites-le à un ami.